Asian Champions Cup tsakanin club da club a yau kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich suna fafatawa da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da misalin 12 da minti 20 na rana agogon Nigeria. Har ila yau a ji an buga wasannin sada zumunci tsakanin club da club ga kaɗan daga cikin sakamakon wasan. Kungiyar kwallon kafa ta Hartlepool United ta sha kashi a hannun Sunderland da kwallaye 2-1, yayin da Frontham ta sha kashi a hannun Northampton da kwallo 4-0. Akos FC kuwa ta tashi 2-2 ne tsakanin ta da Real Betis, yayin da CCD Saseda suka sha kashi a hannun Deportivo da kwallo 1-0. Hull City ta samu nasara kan Bristol da kwallo 2-1, yayin da Grasshopper ta doke PSV da kwallo 3-1. Olympiacos Marseille kuwa ta samu nasara kan Sporting CP ne da kwallo 2-1. Victoria Fezzen ta sha kashi a hannun Watford da kwallo 1-0. A yau kuma za a karanta tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Schalke 04 da Basaksehir, yayin da Faseda ta Jakarta za su hafata da Espanyol. Senatori da kungiyar kwallon kafa ta Juventus, Fatro Tedan kuwa za su hafata da Club Braga. Idan muka leka bangaren tarayyar Najeriya kuwa, yayin da ake shirye-shiryen buga wasanni na mako na 30 a gasar Nigerian Professional Football League na shekara 2016-2017, inda ya rage wasanni 8 a kammala a wasan ta bana. A yau kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United za su fafata da El Kanene. Rivers United kuwa za su karɓi bakunci Sunshine. Abi Warriors a gida za su fafata da Akwa United. Gombe United a Gombe za su buga da Niger Tornadoes. Plateau United a Jos za su fafata ne da Ifeanyi Ubah. Wiki Tuwaris a cikin garin Bauchi za su fafata da ABS, yayin da wasan zai dauke hankali wasan da za a buga tsakanin Katsina United da Kano Pilas a can Katsina. Yayin Bokko za su fafata da Lobi Stani. Rebo Star za su fafata da Shooting Star. Inugu Rangers za su fafata da Mountain of Fire a Meraku. A ci gaba da hada-hadar yan wasan kwallon kafa da ake yi kuwa, kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta ce in har dan wasan gaban nan Morata ya bar kungiyar to ba ta da bukatar sayan wani dan wasa domin Cristiano Ronaldo da Benzema ma su kishe ta kammala a kakan wasan Bayern. Shi kuwa Neymar kuma ya ce yana jin daɗin zaman sa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Lona, yayin da kungiyar PSG ta matsa kaimi wajen ganin ta kawo dan wasan da ta samu zunzurutun kuɗi har fam biliyan 195 kimanin euro miliyan 222. Daga ƙarshe hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa na ƙasar Afirka CAF ta ce tana da shirin don ganin ta ƙara ƙasashen da suke zuwa gasar cin kofin nahiyar Afirka, wato African Cup of Nations, daga ƙasashe 16 zuwa ƙasashe 24. Huta lafiya. Thank you.